Yeah, the wood. Allah ya barakana
ya karam abun gaba